Wata majiya mai tushe da ke da alaka da fadar shugaban Najeriya ta bayyana min cewar in an jima kadan ne shugaba Muhammadu Buhari zai tashi zuwa kasar Gambia inda zai hadu da takwarsa ta Liberia surarrashi shugaba Yahaya Jammeh ya miƙa mulki ga madugun adawa Mr. Adama Barrow da hukumar zaben kasar ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi shugaba Jammeh tunda farko ya amince da shan kai har ma ya taya Mr. Barrow murna kafin daga bisani ya canza shawara bayan da yace ya gano an tafka magudi manjo general Yakubu Usman mai taya masanin tsaro a yankin Afrika ta Yamma ya ce suna fargabar sabon matsayin na shugaba Jammeh ka iya haddasa tashin hankali
sai dai a ce Allah shi kiyaye kaga Gambia kar karama kasa ce sai aka yi so mu tashin hankali kasar gabaki dai za ta rude tunda ba wani girma gare ta ba amma a ce wata babban kasa ce sai a ce ko wani gefe na ya kama wuta wani gefen kuma ana zaman lafiya amma yadda Gambia take din nan in guri dai ka kama wuta kasar gabaki dai kenan za ta taka muna fata ba kai haka ba
Dr. Bawa Abdullahi Wase ya nana fargabar da General Usman ke da
fargabar shine tashin da fitina wanda dama akasari shugabannin da suka maida kansu suna so su rike power a hannunsu ba tare da tausayawa kowa ba su suka dinga jawo irin yaki a nan a tsakankanin kabila da kabila ko addini da addini a kowane wuri to halaye ne wanda ba zai kawo zaman lafiya ba sai dai ya kawo argiti tarnaki a cikin demokrasiya da muke tafi da
yanzu dai kusan guguwar canji ke kadawa a dukkan tsarin demokradiyyar Afrika to shin me ke haddasa wannan canji tambayar kenan da naiwa masanin siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja
sai hanci da aka samu na zabuka tunda da zaben murdi aka ake duk shugaban da yake mulki shikenan sai murdi ya ce a ci zabe to yanzu kuma abin da yake faruwa shine sannu a hankali an gyara harkokin zabe akan bar mutane su zaba amince su kuma yawanci tunda shugabannin ba taba ko wani abu suke ba sai su fadi zabe na biyu kuma abin da ya faru a wata kasa yana iya faruwa a wata kasa alal misali idan al'ummar wani bangare na Afrika alal misali sun ji labarin cewa ai mutanen wuri kaza sun canza shugaban su ta mulkin demokradiyya to wannan abu sai kara suka sun biwa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria